بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة أدواء أولا يمتينا 27 جواتا جماد الثانية هجرة دبو دا تاريخ دو دا 40 دا أكو ودا تيدي دي da 30 ga watan 1 shekara ta 2022 ta miladiya yau zamu tashi darasi na 167 a cikin darussan da muke yi na karatun Al-Jami'us Sahih Al-Musnad na Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah muna cikin Kitabul Adhan littafin da shine littafi na 10 a cikin jerin gwanan littattafan littattafan da ke cikin littafin za mu tashi babi na 151 hadisi na 836 na'am na'am babu man lam yamsah jabhatahu wa anfahu hatta salla wato babun wanda bi shafi wato wanda bai goge goshinsa ba da hancinsa har sai da ya idar da sallah wato idan mutum yana sallah ƙasa ta makale ta liƙe da goshinsa ko da hancinsa to idan bai goge ƙasar ba har sai da ya sallah tukuna bayan ma ya yi sallar ma ya fita ma daga sallar daga baya sannan ya goge to wato ma'ana haka zai yi ko kuwa idan bai yi haka din ba ya zamanto ya aikata abu wanda yake wato idan bai yi haka din ba ma'ana ya goge ya aikata abin da yake makruhi to ya kawo domin ya nuna aikin da kuma ishara ga sabani a ciki tare da nuna zabunsa a cikin mas'ala kamar yadda yake yi a cikin matsaloli wanda yake akwai sabani a ciki matsalar shine idan mutum kasa ta liƙe da goshinsa da hancinsa a wajen sujada to zai share kasar yana cikin sallah ko kuwa zai share kasar daga yayi sallama ko kuwa ba zai gaggawar share kasar ba sai daga baya ya share halaye guda uku share kasa a cikin sallah da share kasa daga an yi sallama da share kasa daga baya bayan ma an yi sallama da wani ɗan lokaci to wanda bai yi share kasa daga fuskarsa ba daga goshinsa da hancinsa har sai da ya idar da sallah to shine Imam Bukhari ya kulla babin a kansa sai ka gane wato menene hikimar kawo shi tsakanin addu'ar yin sallama daga sallah da kuma addu'ar kafin sallama daga sallah da kuma yin sallama to don munasabar kawo shi a wannan bigirar shine abu ne wanda yake da alaka da ƙurewar da wato kusan ƙarshen sallah yana da alaka da ƙarshen sallah to shi ya sa ya kawo shi a wannan bigira na'am qala abu abdullah babu da cikin naku babu a taku nusa ina yuniniya babu a yuniniya ma a bai ishara ga wata nusar ba a hamish yayi ishara saboda ka a cikin waɗansu nusa ɗin akwai wannan qala abu abdullah imam al-bukhari shine abu abdullah yace ra'aytu al-humaydiyya naga al-humaydi shine abdullah ibn az-zubayr al-humaydi az-zubayri malamin sa wanda da shi ya bude littafin sa da shi shine malamin farko da ya riwaya daga wajen sa a cikin hadisi a littafin nan sa malamin imam al-bukhari al-humaydi ba abdullah ibn az-zubayr al-humaydi kuma shine yafi kowa rike shine yafi kowa ya haddace hadisan Sufyan ibn Uyayna dan Makka ne kuma yana da musnad shi kansa ya rubuta littafi musnad al-Humaydi yana nan ma an buga shi a juz'i biyu musnad al-Humaydi to al-na eh muna da shi musnad al-Humaydi to al-Humaydi sunan Abdullah ibn Zubair jikan sayyidina Zubair jita ake ce masa Az-Zubairi jikan Zubair ibn al-Awwam ne yace naga al-Humaydi yana yin hujja da wannan hadisin Allah yamsaha al-jabhata fi salah cewa mutum kada ya shafe goshinsa a cikin sallah wato in dai yana sallah kasa ta makale da goshinsa wato kada ya shafe to wannan ya ambaci goshi to hannu fa hannu bai karkade hannunsa eh to zamu zo kan maganar na'am Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi Hisham ibn Abi Abdullah al-Dastawai daga Yahya shine ibn Abi Kathir al-Fa'i maulahu daga Abu Salama dan Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri yace na tambayi Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan sai yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujada a cikin ruwa da tabo har sai da naga wato asarrafin gurbin wato alamar tabo din fi jabhatihi a goshinsa wannan a cikin haka wannan hadisin ya riga ya gabata ko hadisin Abu Sa'id al-Khudri na sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Ramadan akwai riwayar Nasa'i da ya kawo ta a riwayar Nasa'i da ya kawo shi imamun Nasa'i da ya tashi ma a cikin littafin sa sai yace babu tarki mashil jabhati ba'da taslim babu mutum ya bar shafewar goshi bayan sallama shin goshi Bukhari yace hatta salla wato sai bayan yayi salla sannan zai goshi to shi kuma An-Nasa'i daga wannan hadisin ya dauka bayan sallamar ma mutum ba zai goge ba daga yayi sallama riwayar da ta kawo shine fa qala Abu Sa'id mutirna laylata 21 sai ake mana ruwan sama a daren 21 fa waqafa al-masjid sai masallacin ya kwarara da ruwa fi musallan nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sallarsa fa nazartu ilayhi sai na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qadin sarafa min salati subh alhali yayi sallama daga sallar asuba wa wajhuhu mubtallun qinan wa ma'a fuskarsa tana jike da yunku da ruwa bayan sallama to shi Imam An-Nasa'i sai ya kafa hujja da wannan cewa bayan sallama mutum ma ba zai shafe ba sai da suka kiyaye har kasar da take to kuma amma wato shi wannan abin da ya sa yake da muhimmancin kiyaye shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun tuna da sababin hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi a goman tsakiya sai yayi niyyar zai fita ranar 20 sai yace duk wanda yayi itikafi tare da ni to ya ci gaba da itikafinsa domin mala'ika ya zo mun ya ce abinda kake nema yana gabanka abinda kake nema wato daren lailatul qadr yana gabanka saboda haka duk wanda yayi itikafi tare da ni to ya zauna a wajen itikafinsa yace kuma na ganni a wannan daren ina sujada a cikin ruwa da yunbu to ita ce alamar cewar lailatul qadr din wato za ta zamanto daren da aka yi ruwan sama har yayi sujada a cikin wato ruwa da yunbu sallallahu alaihi wasallam to amma kuma duk da kaga amma an kiyaye wannan kun ga hadisi ne wanda yake zai zo a cikin kitabus siyam a cikin kitabul itikaf
duk zai sake maimaita shi amma hadisi ne guda ɗaya gashi kuma ya ambace shi a cikin kitabus sala ya ambace shi a babukan da suka gabata na na wato na yin sujada akan mutum in zai sujada ya sujada a goshinsa da hancinsa wajen mawadi'is sujud ya ambace shi sannan yanzu kuma ya ambace shi a cewa mutum ba zai shafe kasa daga goshinsa ba ya ambaci goshi amma kun ga a hadisin ya nuna goshi har da hanci to menene sabanin menene matsayin malamai akan wannan Ibn Rajab yake cewa babu sabani tsakanin malamai cewa idan mutum makasa ta makale masa a goshinsa da hancinsa ko kuma da ko a hancinsa cewa al-afdal kada ya share sin babu sabani a tsakanin su cewa mafi falala kada mutum ya share goshin nasa to amma kuma sai suka yi sabani idan ya share ya aikata makruhi ko kuma bai aikata makruhi ba Imam Ahmad yace idan ya share makruhi ne menene dalilin karhanci yace saboda ne na farko gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma akallan abinda ake dauka daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-istihbab kuma akasin mustahabbi shine makruhi dalili na biyu cewa aiki ne ba daga cikin jinsin ayyukan sallah ba baya duk da yake aiki ne dan kankani da ba mai daukan lokaci ba amma aiki ne ba cikin ayyukan sallah ba ka sa hannunka ka goge goshinka ai kaga ka daga hannunka aikin sallah ne ko ya daga cikin aikin sallah to amma ka daga hannunka ka dan ka share goshinka baya daga cikin ayyukan sallah dalili na uku suka ce kuma wannan rashin tawali'u ne rashin tawali'u ne wato mutum yana ba zai kaskantar da kansa ba yana so ya zamanto a cikin sallar ma sai shi tsaf-tsaf ne hatta a cikin sallar ma shi tsaf-tsaf ne to wannan rau'i ne na rashin tawali'u wanda bai dace da mumini da yake gaban Allah ba wanda sallah take bukatar al-khushu shi ku Allah ta'ala yace alladhina hum fi salatihim khashi'un masu khushu'i a cikin sallar su al-khushu' abinda ake nufi da shi shine kankan da kai duk da yake sifa ce ta zuci amma tana bayyana a cikin ayyuka saboda haka kankan kaskantar da kai da nuna tawali'u yana daga cikin khushu'i a cikin sallah saboda haka rashin yin sa ya nuna kan cewa maka duk waɗannan in mutum bai yi in mutum yaje yayi ya aikata makruhi don ba zai samu wannan ladan dakin ba ba zai samu ladan yin tawali'u ba a cikin sallah ba zai samu ladan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin sallah kuma ba zai samu ladan nutsuwa da rashin yin wani motsi a cikin sallah wanda yake ba daga cikin jinsin ayyukan sallah ba tunda Allah ta'ala ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya saboda Allah kuna masu kunuti wato kuna masu nutsuwa da kuna masu nutsuwa a cikin ibada to motsin nan da mutum zai daga ba daga cikin jinsin aikin sallah ba ya yana rage wannan kunutin da ake so ayi a cikin sallah wannan shine ra'ayin Imam Ahmad Imam Malik rahmatullahi alai shi ya tafi akan cewa wannan abu ne mai sauki wato babu mutum idan mutum yayi babu komai bai dauke shi akan cewa makruhi bane haka yayin nasi a cikin al-mudawwana to amma kamar yanda malamansa kamar yanda al-Qarafi yayi ishara ga shi a cikin az-Zakhira yace sai dai idan yayi shi ne dan saboda rashin tawali'u in yayi shi ne dan saboda rashin tawali'u ma'ana rashin tawali'u wato yana so ya zamanto wato tsaf-tsaf a cikin sallah amma in yayi shi ne saboda kawai ya ji kamar wani abu ya dame shi kawai sai ya sauri ya goge ko kuma irin abin da ya riga ya saba ya ji abu ya makale masa ya goge to yake cewa wannan babu karhanci to kaga maligin da yake da la'akari da maqasid na shari'a da fahimtar manufofi na shari'a sai suka ce amma idan yayi ne dan saboda tarkut tawalu barin kaskantar da kai a cikin sallah to wannan a lokacin nan makruhi ne wannan kaulin na Malik yana da ƙarfi to wannan akan matsalar shafe goshi da hanci a cikin sallah to shafe goshi da hanci bayan sallah fa to shi ma wannan wannan hadisin shine Imam An-Nasa'i ya kafa hujja da shi cewa bayan sallah ma mutum ba zai shafe ba sai ya bari tukuna sai bayan wani lokaci haka aka ruwaito daga al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi haka aka ruwaito daga Imam Ahmad kan cewar فأما مسح الوجه من أثر السجود بعد الصلاة أما متين يشاري فسكسا باين صلى دقا قرب وجن سجدة باين صلى فأبند أكر ويتو دقا ابن مسعود دقا ابن عباس هنا نون تنشوا با مكروه بني زائي إيه حكا نما أكر ويتو دقا الميموني الميموني حكا ما يرويتو دقا إمام أحمد حكا أكر ويتو كما أنس haka amma waɗansu malamai kuma suka ce makruhi ne domin wannan wato gusar da gurbin ibada ne alamar ibada wato alamar ibadar da kai ka goge ta kamar yanda waɗansu malamai suka ce makruhi ne mutum ya tsane gabafinsa da tawul bayan yin alwala saboda mun karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai hadisin Maimuna ko bayan yayi alwala sai ta miƙo masa mandil sai ya kyale sai ya rinka yarfe ruwan da hannunsa to amma wannan kamar yadda ya gabata bai nuna kan cewa makruhi ne mutum ya tsane gabobinsa ba bayan yin alwala to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin wannan yana daga cikin abubuwan da yake da karanci har aka ruwaito daga Ubayd ibn Umair yake cewa la tazalu almalaikatu tusalli ala al-insani ma dama atharu sujudi fi wajhihi malaiku ba za su guce suna yi ma mutum sallah ba matsawar alamar sujada tana nan a fuskar sa alamar sallah alamar ma dama asarin sujud alamar sujada ba za su guce ba suna yi masa salati ne nace suna yi masa sallah suna yi masa salati ba za su guce ba suna yi masa salati wato suna yi masa addu'a matsawar alamar sujada tana nan a fuskar sa to amma wannan Ubayd ibn Umair tabi'i ne tabi'i ma babba ya riki rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kusankacin wannan idan tabi'i ya ruwaito abin da yake ra'ayi ba zai iya faɗarsa ba za a ɗauke shi a matsayin alhadithul mursal hadisi mursal wanda waɗansu malamai ba sa ganin hujja ne tunda bai faɗo wasu ga tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma duba da matsayinsa da kusancinsa da sahabbai ba zai yiwu a ce irin wannan ya ɗauko shi daga wajen wani wanda yake ba amintacce ba to shi yasa za a iya istinafi da shi a samu dan nutsuwa da shi akan cewa wannan wato zai karfafa kaulin da yake cewa akwai karhanci kuma istidlalin Nasa'i gare shi yake nunawa domin gashi An-Nasa'i yake cewa babu wanda ya bar shafe fuskar sa bayan sallama saboda me dalilin dan mutum ya tsaya da alamar ibada tare da shi har bayan sallama din to nan alamar ibada din da shi ma aka karfafa kan cewa mala'iku suna yi ma mutum za su rinka yi wa mutum salati inna allaha jamilun yuhibbul jamal to kun ji wai Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau to wato kenan idan mutum ya bata fuskarsa da kasar sujada ya zamanto mara kyau ya zamanto kazami kenan ya zamanto kazami kenan ai ya zamanto ai yayi ado abinda yayi ma Allah abinda yayi ma Allah a kira shi kazanta kamar warin bakin mai azumi ne ahsan kamar warin bakin mai ai kaga sun fada suka ce kamar yanda ba a san mutum ya goge mutum da yake azumi waɗansu sun karhanta yin aswaki duk da yake wannan maganar mai rauni ce saboda kawar da warin bakin mai azumi gashi kuma Allah ya faɗi kan cewa yana so ya fi wato kanshin almizki a wajensa to haka nan suka ce share kasar sujada tana daga cikin wannan babu gusar da tafiyar gusar da gurbin ibada ne saboda haka ka bar gurbin ibada har zuwa wani ɗan lokaci don ka nuna kan cewa ba Allah Allah kake yi ka yi wannan abin da ya matsa maka ba ya sa maka wato ya sa ka zamanto kazami a kada ka rinka ganin wannan bal ka bar shi akan cewa kai tawalu ga Allah ka turmuza fuskarka a ƙasa. Akwai kissar Alp Arslan, ɗaya daga cikin komandojin Turkawa a lokacin daular Babanu Buwai bane, cikin ɗaya daga cikin duwal ɗin Turkawa wanda suka je suka fuskanci sojojin Rum. Sojojin Rum sun kai 100,000, su kuma musulmi a lokacin nan ba su fi 10,000 ba, ƙarƙashin Alp Arslan. Alp Arslan sai ya ce kada su yi ƙoƙari, kada a fara yaƙi sai lokacin da daidai ake sallar Juma'a bayan zawali, lokacin musulmi suna kan minbarori suna cewa Allahumma izzal islam wal muslimi, kuma sa'a da Allah yake karban ibada, yake sa'a da Allah yake karban addu'a, sai ya sujada ya turmuza fuskarsa a cikin ƙasa yana roƙon Allah, Allah ka bamu nasara. A ƙasa ya rinka turmuza fuskarsa, komanda sarki ya karkaskantar da kai kenan. To dai in gaya muku da aka kara da sojojin Rum, shi kansa emperor ɗin Romawa sai da ya zama to prisoner yaƙi, kamo shi suka yi. Ku karanta kissar Alp Arslan. Ai da sarakunan haka suke, fuka ha'u ne. Bai ba ce komai ba. Na'am. To kun ga wannan hadisin ya nuna tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato idan dama ƙasa ce danya, dama ƙasa ce busassa, ai za ta fi sauƙin mutum ya barta a fuskar sa ko? To amma wannan ƙasa ce danya kuma ƙasar ma tabo. Tabo an san yadda yake baki. Amma haka in fari ne babu kamar farin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kana ji ake sifanta kyansa, to amma wannan ɓata fuskar idan ƙazantacce kamar yadda barista yake, wannan sanya yumɓin a fuskarsa da goshinsa, haka ya bar shi ya yi sallah da shi har ya yi sallama ma. Da ya yi sallama kuma al'adarsa idan ya yi sallama ya juyo ya fuskanci sahabbai. Shi ya sa Abu Sa'id ya gani, ya ce da ya yi sallama na ga alamar yumɓin da ruwa a fuskarsa da hancinsa, ba'da man sarafa minas sala, bayan ya yi sallama daga sallah, wato bai yi mubadara yana yin sallama ya share ba, sai da ya juyo ma ya fuskanci sahabbai. Amma kuma ba a ce kan cewa kuma mutum shi kenan kuma ya bar shi, tunda ya yi ba zai goge ba gabaki ɗaya, a'a ba'a, wato mubadara nan da nan kana sallama ka kama gogewar, to wannan zai nuna kan cewa kamar dama can kana ƙyanƙyamin wannan abin da ya same ka, bayan kuma abu ne wanda ya kamata tun da ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka ji izza akan cewa kai wannan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda Allah ka kaskantar da kanka har ka sa abin da yafi komai sharufta, ka san babu abin da yafi komai sharufta yafi komai daukaka a jikin mutum irin goshinsa. Shi yasa ma ko dungura goshin mutum zai, aka dungura goshinsa iyakacin raini kenan aka yi, saboda kana takama da wannan goshin naka, to ka sa shi a ƙasa har ya yi buɗu-buɗu da tsura, ko kuma ya yi dakal-dakal da tabo da ruwa, saboda Allah. Zankai? Zankan? Da ce ce zankan? Bayan sallah. To an bayan sallah ba komai. Kuma bayan ya fita, abinda dai ba a so a cikin sallah ka goge, in kai kai tarkul afdal a kallon halinka kenan, ko kuma ana yin sallama ka goge, amma in ana yin sallama ka bari sai daga baya sannan ka goge, to wannan babu laifi. Na'am. Na'am. Ban ji ba. Ana cikin sallah, to shine ai malik yake cewa abin nan arahu khafifan, babu, wato ya saukaka. To amma saukakawar su kansa malaman mazhabar saboda duba da waɗannan sauran dalilai suka ce idan ba yayi bane domin rashin tawalu sai kaga wanda yake kamar tsakuwa ce a goshin sa wanda in ya sake wata sujada za ta soke shi ya daga girar ba ta yi amfani ba kaga lokaci daga gira za ta fado da tsakuwar to ya daga ba ta yi amfani ba saboda gudun idaya sai mutun ya kawo dan Allah ba so yake ya azabtar da mu ba to kaga wannan ba ta shiga cikin wannan ma'anar ba na'am kare zafin rana daban ne ai mini anas ne ai kare zafin rana wannan babu laifi da mutun ya sanya wato ya daura a daurin rawaninsa ya sanya shi yanda yake zai masa maganin zafin rana ko kuma ya sanya a kamar yanda aka ko hannun rigarsa ko kuma ya debo tsakon kwani ya sanya a inda zai yi sujada dan tsakon kwanin su rage zafin rairayi idan yazo zai sujada sai ya kau da tsakon kwanin ya sujada akan wannan na'am dallo ba tare da ne oh face mask ce idan dai bukata idan saboda gudun sanyi ne ko saboda gudun zafi ai wannan dalili yazo babu laifi kamar yanda fi'ilin sahabbai ya nuna fi'ilin sahabbai suna yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu sunna ce taqririya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin su ya tabbatar da su akan haka na'am babu taslimi babu sallama ai wato sallama daga sallah ma imam al-imam al-bukhari bai ambaci hukuncin sa ba saboda dalilai din sun ci karo da juna wajen cin ita sallama wajiba ce ko sunna ce mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa mafiya yawan sahabbai da malamai sun tafi akan cewa sallama wajiba ce amma an ruwaito daga malaman kufa Sufyanu Thawri da Imam Abu Hanifa cewa ita sallama sunna ce saboda haka idan kuma wannan shine aka ruwaito daga Abdullahi bin Mas'ud wanda dama shi ya zauna a Iraq a Kufa saboda haka almajiransa su ne suka yada mazhabarsa har ta zamanto kuma Imam Abu Hanifa yayi riko da abinda mutanen Iraq suke akai ya zamanto shine mazhabarsa to su suna cewa sunna ce kuma suna kafa hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ruwaito daga Abdullahi bin Mas'ud cewa idan mutum ya gama tashahhud to mutum ya gama sallarsa in ka so ka tashi in ka so kuma ka zauna wato in dai kai tashahhud shikenan yin sallama sunna ce da mutum zai yi tahiyya yana gama tahiyya din sai alwalarsa ta kare kafin ya sallama sallarsa ta cika mazhabar Imam Abu Hanifa ce to amma wannan mazhab saboda hadisin da suka rawaito hadisin Abdullahi bin Mas'ud hadisi ne wanda yake muttarif an ruwaito shi da sassaɓawa a cikin isnadin sa ba zai kai hujjar hadisin da ya nuna cewa sallama dole bace ita ce hadisin sayyidina Ali tahliluha tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim miftahu as-sala at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim mabudin sallah shine tsarki haramatta ita ce kabbara harama halaccin ta fita daga cikinta at-taslim kaga an nuna cewa tahliluha at-taslim wannan yana daga cikin abinda a larabci ake cewa uslubul qasr saboda in ka kula da mubtada tahliluha da shi labarin at-taslim ko wannan su ma'arifa ne to in ka hada ma'arifa guda biyu yana bada abinda ake cewa a balaga al-qasr wato ma'ana babu abin da zai sa ka fita daga sallah sai at-taslim sai sallama shine ma'anar wannan hadisi in aka ce tahliluha at-taslim ay la tahlila laha illa at-taslim babu abin da ake yi da zai halartar da kai da fitarka daga cikin sallah sai sallama to wannan shine hujjar jumhur akan cewa sallama tilas ce rukuni ce a cikin sallah idan mutum bai sallama ba duk wani raka'a hudun da ya riga ya zo yayi da duk abubuwan da yayi in bai sallama in a lokacin nan kafin ya sallama alwalarsa ta kare sai ya sake sallah saboda bai yi tahlilin ta ba to amma Imam al-Bukhari bai ambaci hukuncin ba, amma za a iya ɗaukansa daga riwayar da ya kawo a cikin wannan hadisin da za mu karanta yanzu, saboda aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da dawwamarsa a kai ya nuna kan cewar a ɗauke shi a kan wajabci. Na'am. Na'am. At-Tabu Zaki. Al-Minfari. Na'am. Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abdurrahman ibn Awf. Az-Zuhri ibn Shihab. Daga Hindu bint al-Harith, almajirar Ummu Salama, talibin ceta da riwaya. Na'am. Cewa Ummu Salama, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Hindu bint Umayya, al-Makhzumiyya, ta ce, sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallama sai mata su miƙe yayin da ya gama sallamarsa, yayin da ya gama yin sallama, kuma ya ɗan zauna ɗan lokaci kaɗan kafin ya miƙe. Ibn Shihabin ya ce, to ni ina zato ina gani kuma ilimi Allah shi ne ya fi sani, ina ganin cewar zaman nan nasa da yake yi domin mata su fita kafin maza su riske su, kafin waɗanda suka fita daga cikin maza, daga cikin mutanen masallaci su riske su. To shahid anan da yace kana idan sallama, ya kasance idan yayi sallama, kana tana nuni akan daimuma, wato dawwama, ya dawwama akan yin sallama, ya dawwama akan yin sallama. To in ka hada shi da hadisin tahliluha at-taslim, to kaga wannan zai karfafa cewa ita yin sallama, wato ita yin sallama tana daga cikin wajiban sallah, saboda dawwamar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi. Amma hadisin da yake idan mutum idza ahdatha wa qad jalasa fi akhir salatihi qabla an yusallim faqad jazat salatu, idan mutum alwalatta ta kare alhali ya zauna a ƙarshen sallarsa kafin yayi sallama, to sallarsa ta halatta. Wannan hadisi dukkan malaman hadisi sun raunana shi, malaman hadisi sun raunana wannan hadisin. To wannan hukuncin sallama ya bayyana cewa sallama wajiba ce, ba sunna ba ce. To sai dai kuma bai faɗi yaya sallamar take ba, bai faɗi yaya sallamar take ba, wanda magabata sun yi saɓani a kan sallama. Mafiya yawan malamai sun tafi a kan sallama sau biyu ake yi, kamar yadda imam muslim ya ruwaito daga hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas da kuma daga hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallama an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi, yana sallama ta damansa da ta hagunsa har sai an ga hasken wato kumacinsa, kundukukinsa, sallallahu alaihi wasallam, har sai an ga farin kundukukinsa, wato yana isa matuƙa wajen juyawa haka, da har waɗanda suke a cikin sahu za su ga wato hasken kundukukinsa, ta damansa sannan ta hagu. A riwayar a hadisin Abdullahi bin Mas'ud, a hadisin Jabir bin Samura, yazo da sigar, yazo da bayyana sigar, za mu zo mu ji to da wace sigar ake yi. Amma dai yanzu ita sallama biyu ake yi ko kuwa ɗaya ake yi, mafiya yawan malamai suka tafi akan cewa sallama biyu ake yi. Wannan hadisin shahid ne akan sa, kuma an ruwaito haka daga fi'ilin sayyidina Abu Bakar, kuma yadda Ibn al-Mundhir ya ruwaito shi a cikin al-Awsat, kuma yake cewa manzon Allah sayyidina Abu Bakar Masruq ibn al-Ajda shi ya ruwaito ya ce ya kasance in yayi sallama zai sallama ta dama har sai an ga shi ma hasken kundukukinsa, ya sallama ta hagu har sai an ga hasken kundukukinsa. Haka zalika aka ruwaito daga sayyidina Ali ibn Abi Talib, aka ruwaito daga Ibn Mas'ud da Ammar da Sahal ibn Sa'ad ibn Sa'idi da Nafi' ibn Abdullah ibn al-Harith, daga tabi'ai kuma ga sunan tili Afa al-Sha'bi al-Qama Masruq Abdurrahman ibn Abi Layla Amr ibn Maimun Abu Wa'il Abu Abdurrahman al-Sulaymi, a cikin malamai kuma fuqaha'ul amsar shine mazhabar Abu Hanifa da Ash-Shafi'i da Ahmad da Ishaq ibn Rahuya daga cikin malaman hadisi. To sannan mazhaba ta biyu suka ce sallama daya ake yi, taslima wahida ake, sallama daya ake yi. An ruwaito shi ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga hadisin Aisha na sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar dare da yake yi, cewa yana yin sallar dare raka'a 8, ba zai zauna ba a raka'a 9, yana witiri raka'a 9, ba zai zauna ba sai a raka'a ta 8. In ya zauna a raka'a ta 8 zai yi tashahhud, sannan sai ya miƙe sai ya raka'a ta 9, sannan ya yi sallama, sallama ɗaya da yake jiyar da mu. A wata riwayar sallama ɗaya assalamu alaikum, sallama da za ta tashi duk mutan gidan daga sallah, daga bacci da ƙarfi, har ta tashi duk mutan gidan daga bacci. To kaga ta ruwaito sallama ɗaya. To haka aka ruwaito daga Ibnu Umar, shi ma haka yake yin sallama ɗaya yake yi. Haka aka ruwaito daga Aisha ummul mu'minin, haka aka ruwaito daga Anas ibn Malik, duk Ibn al-Mundhir ya kawo riwayoyin nasu. Kuma wannan shine mazhabar Malik, ita ce mazhabar Malik, ita ce mazhabar ahlul Madina, mutanen Madina haka suke, su sallama ɗaya suka sani. An ruwaito da shine mazhabar Malik da Al-Layth ibn Sa'ad da Al-Auza'i, kuma shi aka ruwaito daga ahlul Madina. Ita kuma sallama biyu ta aka ruwaito daga ahlul Iraq, mutanen Iraq. Kun ji mazhaba ta biyu ko? Mazhaba ta uku sai ta ce kowanne mutum ya yi, wata ran ya yi ɗaya, wata ran ya yi biyu, kowanne yana daga cikin salo-salo. Waɗansu kuma suka yi tafsiri, suka ce idan yana idan yana sallah shi kaɗai, ko kuma a cikin jama'a wanda ba su da yawa, to sallama ɗaya zai yi. Amma in a cikin jama'a mai yawa ne, ya sallama biyu. Wannan shi ne wanda riwaya da aka rawaito daga Shafi'i, kuma ƙauli hudu kenan ko? Ƙauli na farko ya sallama biyu, shi ne mafiya yawan malamai suke a kai, mafiya yawan sahabbai, kuma mafiya yawan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a haka su. Hadisin Jabir, hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, hadisin Wa'il ibn Hujr, dukkaninsu akan sallama biyu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhaba ta farko kenan, sallama biyu dama da hagu. Mazhaba ta biyu sallama ɗaya, kuma sallama ɗaya ɗin gaban ka za ka yi ba tare da juyawa ba, sai dai ka ɗan juya dama kaɗan, kamar yadda aka ce Ibn Umar yana yi, assalamu alaikum, ɗan kaɗan za ka juya. Mazhaba ta biyu kenan ko? Mazhabar ahlul Madina kenan, mazhabar Maliku kenan. Mazhaba ta uku suka ce kana da zaɓi, in ka so kai ɗaya, in ka so kai biyu, wato babu rigima. Babu cewa in an ga yana sallama ɗaya a ce wannan ai ɗan kaza ne, wannan ai ɗan kaza ne, wannan ai ba ahali ba ne. Babu zancen wannan, kowanne za ka iya yi, saboda dukkaninsu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mazhaba ta uku shine tafsiri, wanda Imam Shafi'i ya yi, shi kuma ya yi dubi ne, ya yi la'akari da ma'ana. Yace idan kai kaɗai ne kake sallah, ko jama'a da ba ku da yawa, to kai sallama ɗaya. In ku jama'a ce mai yawa, in ku ba haka ba, to in a cikin jama'a ne mai yawa, kai sallama biyu. To me azancin Imam Shafi'i da wannan? In wani bai ji ba saboda jama'a da yawa, in aka yi sallama ɗaya, in jama'a ce mai yawa, wani ba zai san an yi sallamar ba. Amma idan aka yi sallama biyu, in jama'a ce mai yawa, to za a iya ji. Kuma kun ga wannan ai yana da abinda Imam Shafi'i ya tafi a kai, ai fa in kuka lura ai ya samu asali daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tunda wanda suka ruwaito sallama biyu, sai a dauka akan sun ruwaito ne sallarsa cikin jam'i a masallaci. Wanda suka ruwaito sallama ɗaya ko Aisha ce radiyallahu anha a sallar daransa, wanda yake shi kadai. Saboda haka kun ga akwai azanci akan maganar Imam Shafi'i. To amma kuma abin da yake fifita sallama biyu shine ƙarin zikiri ne, tunda assalamu alaikum wa rahmatullah shine zikiri ne. Saboda haka wanda ya sallama biyu ya fi lada bisa wanda ya sallama ɗaya, don ya yi ƙarin zikiri. Saboda haka ta wannan fuskar sai ka yi kan cewa koda ba mu dauki azancin da Imam Shafi'i ya faɗa ba in aka dauki mujarradin wato fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato munasabar cewar akwai ƙarin zikiri a ciki to wannan yafi to sai figar shi ma nan Imam Bukhari bai kawo ba ya figar sallama take mafiya yawan hadisai sun tafi akan cewa yana sallama ta dama yace assalamu alaikum wa rahmatullah yayi sallama ta hagu assalamu alaikum wa rahmatullah mafiya yawan hadisan haka suka tafi akai hadisin Abdullah ibn Mas'ud hadisin Wa'il ibn Hujr da haka suka ruwaito to sai dai waɗansu hadisan sun zo kamar hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu ya zo da sigar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a dama sannan a hagu assalamu alaikum wa rahmatullah a hadisin Wa'il ibn Hujr shi ma kuma aka ruwaito da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum a sallama ta biyu to amma Imam Ahmad yace wannan la'alla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi ne sau daya dan yayi bayanin halacci wa illa mafi yawa shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai dai kowanne mutum yayi riwaya ta zo da shi amma mafi yawa shine wannan kamar yadda muka ambata na'am babun yusallimu hina yusallimu al-imam babi da yake cewa mutum yayi sallama mamu yayi sallama yayin da liman yake yin sallama a lokacin da liman yake sallama Abdullah ibn Umar ya kasance yana soyarwar da cewa idan liman yayi sallama to wanda suke bayan sa su sallama mafhumin wannan wato kada mutum ya shagaltu da yin addu'a da bi liman a cikin sallama ba wanda da yawa mutane suna yin haka din ya je ya tsara addu'o'in sa ya ce sai ya roki kaza sai ya roki kaza sai ya roki kaza sai liman yayi sallama shi kuma har yanzu akwai debit akan sa bai riga ya gama ba saboda haka sai ya ce sai ya kyale liman da sallama ka kai liman baka da bukatu ni ina da bukatu da yawa sai bai yi shi ba to anan wajen ya saba sunna shi yasa Ibn Umar yake cewa yana son wannan yana so ya rama mamu yayi haka to sai ma'anar yayi sallama yayin da liman yake sallama ya wannan zahirin sa zai nuna kan cewa yana yin sallama su ya fara su ma su to wanda yake za su yi muqarana bayan kuma can ya riga ya gabata hadisin inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi to an nuna cewar kamar yadda hadisan suka zo a cikin sahih muslim wala tukabbiru hatta yukabbir wala tarka'u hatta yarka kada ku yi har sai yayi to da ka abinda ake nufi da hina din shine wato at-taqib yana yi kuma ku yi ba wai ku yi tare ba tunda a lokacin nan yi tare da liman idan ka riga liman sallama to ka baka da sallah domin baka bi shi ba a cikin rukuni kamar baka bi shi bane a cikin kabbara harama in baka bi shi ba a cikin kabbara harama kai kabbara kafin shi baka da sallah tunda baka bi shi ba a cikin abin da yake haramta maka shiga sallah na'am 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 ala akhbarana Abdullah huwa ibn al-Mubarak. Na'am, Ma'amar ibn Rashid. Daga Az-Zuhri. Daga Mahmud ibn al-Rabi'i. Daga Itban ibn Malik. Wanda Annabi sallallahu alayhi wa sallam ya je ya salla a gidansa. Na'am. Cewa mun yi salla tare da Annabi sallallahu alayhi wa sallam. Sai muka yi sallama yayin da ya yi sallama. Muka yi sallama yayin da ya yi sallama. To wannan shi ne shahidi a kan cewar sallamar ta zamanto yayin da ya yi sallama sai muka yi sallama to kada mu riga shi. Kada mu yi kuma tare da shi. Wato abinda yake wannan hadisin yake nunawa mutum ba zai yi sallama ba. Illa ba da faragin imami minat taslimatai. Sai liman ya gama sallaman nan guda biyu. sai ya gama sallamar guda biyu ba zai yi ba yayin da yayi sallamar farko sai kawai ya kama yin sallama kamar yadda zaka ga wadansu daga cikin yan wadansu kasashe masu bin mazhabar Imam Abu Hanifa suke yi daga liman yayi sallama ta farko sai kawai ga sun yi sallama ba za su jira sai ta biyun ba in ka kula ina mutanen Turkiya ne musbahu za a jinsu haka suke yi to wannan Imam Shafi wannan mafhumin wannan hadisin ya nuna ba haka ake yi ba amma idan mutum idan wato ya nuna idan mutum yayi mutum mustahabbi ne cewa mamu kada yi yayi tahallufi yayi jinkiri wajen sallama bayan liman wato shine wanda muka fada cewa liman yayi sallama shi kuma ya tsaya ya shagaltu da yin addu'o'i da sallama ba tunda a lokacin nan ya zamanto sallarsa yake daban ba sallah a bayan liman ba wannan shine abin da yake mafi rinjaye amma al-qadi Abu Tayyib al-Tabari daga cikin malaman Shafi'iyya yace al-ma'mumu bil khiyar mamu yana da zabi in sha'a sallama ba'dahu in yaso ya sallama bayan liman wa in sha'a istadama al-julus lit-ta'awudi wad-du'a'i wa qala zalik in yaso kuma ya ci gaba da zama domin neman tsarin Allah da yin addu'a ya tsawaita ma wannan wa allala annahu qad inqata'at qudwatuhu bil imami bi salamihi ya kafa dalilinsa akan cewa to ai koyinsa da liman ya riga ya yanke tunda liman yayi sallama akwai kun ji abincin sa shi kuma tunda liman yayi sallama to shikenan babu zancen bin liman ya riga ya gama sallama to abinda ita sallama ba tana cikin sallar ba lokacin da liman yayi sallamar ba a lokacin nan shi yana cikin kurkukun liman yana cikin bin liman to sai kuma yayin da ya zauna ya ki yin sallama a lokacin da ya ki yin sallamar yana cikin wato sallar liman din ta kare ko sallar liman ba ta kare ba yana cikin masu bin liman fa amma da liman yayi sallama shi kuma yake yi kaga ya saba ma liman anan wajen wa hadha mukhalifatun li nafsi Shafi'i to shi kansa Abu Tayyib al-Tabari malam mazhab Shafi'i ne ya saba ma Imam Shafi'i anan wa ammati ashabi da ma ilahirin almajiran mazhab Shafi'i walil ma'thuri an sahaba da kuma abinda aka waito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi inganci amma idan yayi sallama tare da liman yayi sallama tare da sallamar limamin sa to wannan kamar yadda muka faɗa mazhabar Imam Malik al-Butlan sallarsa ta baci sallarsa ta riga ta baci sauran mazhabobi ne suke da fuskoki da suke wata fuskar take halarta take inganta sallah na'am عليكم السلام نتقي لما بايا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بل انت نايا الدعاء شو يا ذاكي انا ومجام تيك بيشي يا اوكي مكا تيك بيشي amma sai ka je ka same shi ka ce masa akramakallahu fa ana salati bayan tahiyya na'am a ya danganta da me yin gyaran na'am babu man lam yara radda salami ala al-imam wa iktafa bi taslimi as-sala babu wanda baya ganin cewa a mayar wato a amsa ma liman sallama a cikin sallah ya wadata da yin sallamar sallah kadai wato wato ya nuna cewar wato ba dole bane mutum yayi sallama biyu idan ya tashi yin sallama a bayan liman idan liman yayi sallama daya sai ya sallama daya ta fita daga sallah kaga bai yi sallama biyu ba wanda za ta zamanto ɗaya ta fita daga sallah ɗaya kuma ta amsa sallamar liman tunda liman ya ce assalamu alaikum to wannan kai assalamu alaikum kai da kake yi wato ba sallam ba amsa ma liman sallama kake yi ba fita kake daga sallah نعم نعم عبدان عبد الله بن عثمان عبد الله ابن المبارك يتي منكرن تحديثي أقبل معمر دقاء الزهري يتي محمود ابن الربيع يا كرن تامن حديثي yace ya ya hankalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana akala tunda yaro ne dan shekara 6 lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma ya hankalci wato fesawar ruwa wanda ya fesa daga cikin wato guga na ruwa wanda ya kasance a gidansu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ruwa a bakin sa ya kukura ya fesa mata a fuskar sa yace ya tuna wannan abin da yake tunawa kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yasa aka sashi a cikin sahabbai wannan yasa aka sashi cikin sahabbai domin gashi ma har ya wanda ma bai kai shi ba an sa shi cikin sahabbai ballantana shi domin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq an haife shi lokacin afwan Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq an haife shi lokacin Hajjatul Wada a Zulhulaifa wajen miƙati anan Asma'u bintu Umayr tai naƙuda ta haife shi anan tai naƙuda ta haife shi amma kirga shi cikin sahabbai to kaga watanni kaɗan ya samu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma an kirga ana kirga shi a cikin sahabbai sai dai hadisin sa ba irin hadisin sahabbai bane shi yasa suke cewa hadisi sahabi hadisin sa mursal wanda yake karbar marasilus sahaba baya karbar sa to shine abin nan kacici da ake yi da shi sahabi ne amma hadisin sa mursali ne kuma mursalin wanda yake karban hadisi mursal baya karban sa shine irin waɗannan sigarus sahaba na'am قال يجي ناجي اتبان بن مالك الانصاري سنن ايه daga cikin banu salim yace na kasance ina yi ma mutane na banu salim limancin sallah sai nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai nace ni ina ganin duru-duru a gani na wato na so mai inkarin gani na bana gani sosai kuma ruwa kwararar ruwa da wato ruwa mai kwarara a gwalalo a hanya yana tsarewa tsakani na da masallacin wato jama'a ta to ni ina sai na so ka zo kai sallah a gidana a wani bigire domin har na rike shi zamanto masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce zan aikata in Allah ya yadda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajena da safi Abubakar na tare da shi bayan rana ta tsananta wato lokacin walha ta dago sosai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin ya shigo sai na bashi izini bai zauna ba har sai da yace ina kake so na yi sallah a gida a cikin gidan naka ahabba sai masa ishara da wato bigiran da ya so ya yi sallah a cikinsa sai ya tsaya muka yi sahu a bayansa sannan ya yi sallama sai mu ma muka yi sallama yayin da ya yi sallama wannan shine hadisin itban ya kawo shi nan kamilan da kissa ta ta cikakkiya to a shahid anan yace fa sallamna hina sallam sai muka yi sallama yayin da ya yi sallama kaga mafhumin wannan shine hujjar bukhari sallamar da ya tafi ta da sallah ita muke saboda haka idan sallama ɗaya yayi mu ma sallama ɗaya muke kaga in suka yi sallama ɗaya sun amsa masa sallamar sa ba su amsa masa ba kawai sun yi sallamar fita daga sallah to shine shahidin Bukhari cewa idan liman yayi sallama ɗaya kai ma kai sallama ɗaya ta wadata wajen fita daga sallah ba sai kai masa raddin sallama ba da Allah ta'ala ya ce idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asana minha aw rudduha ba sai kun yi wannan ba in ma kai sallamar assalamu alaikum ta fita daga sallah ta riski ko tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka kai ma kowane bawa salihi tunda kai a cikin tahiyya ai assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaikum to wannan sallamar ta isa ta riski ya ta kai ya zuwa gare shi na'am لوكتم يا قاريكم امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الى رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد اكوي daga cikin tambayoyi da aka turo akwai wani dan uwa da ya turo da sakon tambaya akan tambaya ce dangane da karatun al-muwaffa da aka yi sati daya ko biyu da suka wuce lokacin da mata suka rinka hayaniya suna ɗaukaka murya a cikin masallaci wanda hannu musu tsawa na kausasa musu magana na janyo ayar ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku wanda suka imani kada ku ɗaukaka sautin ku sama da sautin Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa shi abin ya dikitar da shi yanzu wanda dan in ana karatu idan mutum ya ɗaukaka muryar sa sama da muryar karatun da ake na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ta fada a kansa tun daga shi ana cewa wanda yayi haka wato ayyukansa Allah zai Allah wato kada ayyukansa Allah ya bata musu a alhali ba su sani ba to shine yake ganin tsananin abin to tsananin abin da yake gani watakila ko yana ganin shi da ya ci da abin ya tayar masa da hankali yake neman karin bayani eh to karin bayani akan wannan shine wannan istinbatin Imam Malik kenan kamar yanda aka ruwaito a cikin littafin ulumul hadith adab al-imla wal istimla da sauran su da tafan khatib cewa Imam Malik idan yazo majalisin hadisi yana yin tsarki yana yin wanka ya sa turare ya sa kyawawan kaya ya zauna idan wani ya ɗaukaka murya a cikin majalisin sai ya masa tsawa ya ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kuma ɗaukaka murya a yayin da ake karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ɗaukaka murya ne sama da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan istinbatin Imam Malik ne shi yasa yace a tsawatar da shi ya ma yake cewa abin nan wala taqum li ahadin wa man rafa sautan alal hadisi fasburhu wada kada ka miƙe ma wani idan ya shigo wato in kana majalisin malami yana majalisin hadisi in wani ya shigo to kada ka tashi ka tsaya masa dan girmamawa saboda in ka tashi ka bar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka miƙe dan wani wa man rafa wanda kuma duk ya ɗaukaka murya sautan ya ɗaukaka sautin sa alal hadisi akan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam fasburhu ka hantare shi kai masa tsawa wada sannan ka kore shi ma daga majalisin ka kore shi daga haka Imam Suyuti ya faɗa a cikin alfiya saboda ranar da nake yi har Alhaji ba kuma ya samu kasansa yana cewa sabr sabr nake ba zan yi sabr din ba na'am oh yace dama ba ba sa guri ba to alhamdulillah kuma dai maksudi ta'alimi ne kuma koyarwa tana ɗaukan uslubi daban-daban kala-kala akwai lokacin da dole koyarwar tana buƙatar a tsananta ba koyaushe ne ake sassauci ake lallaɓawa ɗin ba in wajen tsanantawa ya zo a tsananta ko musamman
ai ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk bai fahimci wannan ba to ya kamata a wato a nusantar da shi da tsanani da tsanantawa yanda wannan zai sanya shi nan gaba wato a zai yi hattara to ai an jure ba da hakurin ma da ba ai ba na'am na arama guda uku eh wanda ta malikiya ba lokaci ne ya kore mana a mazhabar malik su a mazhabar malik shine ai kamar imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi ne dai musu raddi a mazhabar malikiya zakai sallama guda uku in akwai wani a gefen hagunka wato kai sallama assalamu alaikum a ta dama kai sallama assalamu alaikum ta hagu sannan ka dawo tsakiya ka kalli liman kai assalamu alaikum wato kana yi mana daman ka sallama kai mana hagun ka sallama kai maliman sallama amma idan babu kowa a gefen hagunka to sai kai sallama biyu assalamu alaikum ta dama sannan ka kalli gaba liman ka ce assalamu alaikum haka abin nan a haka ibn al-haka riwayar ibn al-qasim kenan amma ta ban malik kamar yadda ibn abdul bar ya ambace ta to amma a ni dai a cikin riwaya ban ga shahid akan sallama uku ba sallama biyu da sallama daya sune suka zo amma a cikin riwaya sallama uku a cikin riwaya ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ban gani ba amma ba na ce babu bane sai an ƙara bincike na'am domin ko su din ma da suka kawo sallamar uku basu kawo riwaya ba illa abinda suka ruwaito daga ibn al-qasim da kuma kan cewa mafhumin amsa sallama to kuma abinda zaka kula na kan cewa ba ai ita sallama daga sallah ba amsa sallama bace shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya ya ce idan kuka ce assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to duk wani bawan Allah da yake a sama ko kasa wannan sallama za ta kai zuwa gare shi to rakata liman ba shikenan na'am sai na'am a ina ina attabu dake addu'a fa muke maka ka zama kamar attabu dake muka faɗa to wannan tambaya kuma da ta biyu malam dan Allah ina da tambaya dan da aka haifa ba da aure ba yana da gadan mahaifinsa a to kun gani ko afatul ilmin nisyan da muka tashi amsawa yana da gadan mahaifiyarsa abinda muka amsa kenan saboda haka sai tunani yazo kuma to yaya mahaifinsa fa ta da aka haifa ba ta fuskar aure ba ba a dangana shi zuwa ga mahaifi a bisa kaulin jumhurin malamai ba a danganta shi zuwa ga mahaifi na'am ko an gano ba za a tsora masa ya dauke shi ba za a danganta shi ba za a tilasta masa ya dauke shi ba dan uwansa ne shi ai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash da na wanda ta haife shi ne to ku tsaya za mu yi wannan magana amma ba za a danganta shi zuwa ga mahaifinsa ba saboda haka ba za a tilasta ma mahaifinsa ya karɓe shi ba ko DNA din ya nuna ko an yi abin DNA ya nuna to sai yawwa to shine idan yazo yace yayi idan yace ɗansa ne fa ya dauke shi ya abinda ake cewa istilhaq ya dangantar da shi ya zuwa ga kansa idan yayi istilhaq to wannan akwai tafsil da dadewa na taba amsa wannan tambayar a nan cewa mazhabar mazahibul arba'a din nan kacif kaf
sun tafi akan cewa idan mutum ya danganta ta da aka haifa masa ba ta aure ba zuwa ga kansa wannan dangantawar shari'a ba ce da shi ba saboda ka ba zai zama todan sa ba amma akwai ra'ayin waɗansu daga cikin malamai magabata daga cikin su akwai Urwa bin Zubair akwai Abu Salama bin Abdurrahman ibn Auf kuma shine ikhtiyarin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kuma shine fatawar da Sheikh al-Uthaymeen yake yi da ita Allah ya ji kansu gaba ɗaya cewar akwai tafsil idan wadda ta haifi dan ba ma idan wadda ta haifi dan matar wani ce tana cikin auren wani kuma ta yi ikrarin cewar dan ba namijinta bane ga wanda ya haifi dan shi yazo yace ya karbi wannan dan ba za a yadda ba alwaladu lil firash ta nata ne na kuma mijinta ne sai dai idan mijin nata yayi nafayin dan ta li'ani idan yayi nafayin dan ta har ta fuskar li'ani ba za a danganta shi zuwa ga shi wanda yace dan sa ne saboda lokacin nan ita hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yace alwaladu lil firash saboda ba zai yiwu ba ya zamanto an danganta shi zuwa ga wanda yace shine ainihin wanda ya haife shi ko da an samu a kama da tabbas da sauransu ba za a danganta shi zuwa gare shi ba na biyu idan yace idan aka samu wanda ta haifi dan yace dan sani ita kuma ta yi inkari in aka samu da'awa in aka samu inkari nan ma istilhaqi ba zai yi aiki ba na uku shine ita ba firashi bace ba matar wani bace ba kuyangar wani ba kuma babu da'awa babu wani wanda yake yazo yake cewa a'a ƙarya yake ba ɗansa bane dan mahaifina ne babu da'awa babu wani wanda yake da'awar cewa ɗansa ne sai shi wanda yake an yazo yace an wannan dan da aka haifa ɗansa ne kuma ya yadda yayi istilhaqin sai zuwa gare shi to a wannan surar kaulin waɗannan malamai da na ambata Urwa bin Zubair da Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim da kuma zabin al-Uthaymeen shine wannan istilhaqin ya tabbata domin shari'a ta yi mada uba yafi a kyale shi bashi da uba saboda duba da wannan maslaha a sama mada uba yafi a kyale shi bashi da uba saboda haka in yayi istilhaqin da shari'a ta yadda da shi ya zama to dan sa yana da hukuncin da dan haka zai yi gadansa amma in ka je kotunan mu gabaki dai ka ci kabba zaka samu wanda zai wannan ba saboda a masabar madahibul arba'a gabaki dai ba ma malikiya ba basu yadda da wannan ba saboda haka abin nan idan wani yazo yace zai je ya kai kotu in ka je kotu fatuwa zaka yi dan babu alƙalin da zai maka wataƙila dai a samu wani alƙali da zai karfin rai yace zai fita daga cikin madahibul arba'a ya yi hukunci da wannan amma wannan shine bayanin sabanin malamai akan mas'alar an fahimta ko to kuma ko lokacin da muka fara lokacin da na fara ambaton wannan mas'alar akan wata mas'ala ce da ita ma take da alaka da gado din da aka yi tambayar anan da ne bayanin nace ni ma a ra'ayina kafiri ni ma ina tare da su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Sheikh al-Uthaymeen saboda duba da maslaha ta shari'a yaro a danganta masa uba yafi bisa a bar shi bashi da uba yanzu wata ran wani akwai waɗansu saboda fitinuwa da sha'anin DNA akwai wani bawan Allah yana da ɗa ɗan nan nasa shekara wajen biyar shi yake biya masa kuɗin makaranta sai kawai aka zo aka sa masa waswasi cewa wannan ɗan ba nasa bane matarsa tana ita matar da suka rabu da ita tana yawo saboda haka wannan ɗan ma ba nasa bane saboda haka suka ce masa ya je ya DNA shi ne ce masa idan ka je kai DNA ka saba ma Allah in ka je ka ce za ka yi DNA domin na farko dai babu yadda za a yi wato idan mutum ma matarsa ta zo da ciki yayi sati biyu bai je yayi raddin wannan cikin yayi li'ani ba to duk ran da ya dauka ka kara yace da ba nasa bane haddin kazafi za a yi masa haddin kazafi za a yi masa eh wasakitun wal hamlu hamlul bayyin yuhad mutlaqan wala yalta'id wanda duk ya gai yayi shiru alhali kuma ga ciki a bayyane idan ya dauka ka kara yace da ba nasa bane idan ya kore shi yuhad mutlaqan za a yi masa haddi mutlaqan wala yalta'in ba za a bashi damar yin li'ani ba saboda nuna shari'a ba tana so ta yi mada'u ba tana so ta yi mada'u ba yanzu kai ma irin wannan idan irin wannan ya faru yaro wanda yake ya taso yana ce ma ubansa baba 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 haka kawai wani DNA ya zo kawai da wani waswasi da aka zo aka yi mutum a zo a ce ba ɗansa bane ya zo ya ce ya daina biya masa kuɗin makaranta in ya zo shi ba abbansa bane ba mala'ika Jibril ne ya gaya masa ba ta yaya za a yi yanzu irin wannan wani irin barna zai kawo a cikin al'umma saboda haka ya kamata mu rinka duba ruhin shari'a a cikin yadda akwai wato akwai abubuwa da dama wato wanda shari'a ka'ida take sawa abinda a turanci ake cewa convention if ilahi ne wanda ita a shari'a wato abu ne wanda yake hukunci ake bayarwa ko ba hakika bane yanzu idan aka samu shaidu biyu suka zo suka ce sun ga wata kuma bayan ilimin falaki ya tabbatar ba zai yiwu a ga wata ba ba za a yi aiki da ilimin falaki ba ko da sha'aban ne wannan ranar haka za mu yi azumi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke shahra idin la yanqusan watanni guda biyu ba sa nuqusani ramadan wa dhulhijja ko da sha'aban ne muka azumce shi a ramadan to a wajen Allah ramadan ne ko da a geography da astronomy ya ce wannan sha'aban ne to a wajen Allah ramadan ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda haka ko DNA ya nuna kan cewa biology ya ce wannan dan na wane ne wannan dan na wanda waliyazu billahi yayi zina ne amma haka biology ya nuna amma bai yi raddin sa bai shi wanda yake mijin matar bai yi li'ani ya kora wannan dan ba to a shari'a din sa ne ko da a hakika ba dan sa bane a shari'a din sa ne kuma Allah ya yi wannan ne domin ya ba mu mutane aminci da kwanciyar hankali da rashin rigingimu da toshe kafofin barna mai yawan gaske saboda haka wannan shine bayani dan haka idan aka samu istilhaqi a cikin irin wannan maslaha ta hukunta kan cewa da a danganta ce zuwa ga wanda ya yi istilhaqin sa amma da sharadin da muka ambata cewa matar ba matar wani bace lokacin da ta haihu kuma babu da'awa wanda wani zai zo ya ce a'a ba ɗansa bane ɗana ne in dai babu wata da'awa kuma matar ta zama tokan cewa ba firash bace ga wani in mutum ya istilhaqi za a karbi istilhaqin sa wallahu ta'ala a'lam wa alaikum salam na'am wanne tukuna na wanne wanda ba a danganta shi ga baban ba iri-iri ne akwai wanda baban ya kore na sabarsa ya yi li'ani ya ce ba ɗansa ba ne kuma ya je gaban alkali aka yi rantsarantsan li'ani guda biyar wa'annan rantsuwar da shi da uwar kaga wannan ba za a danganta shi zuwa gare shi babu wata alaƙa tsakanin su babu wata alaƙa ta wato ubantaka a tsakanin su duk wani haƙƙi na uba bai hau kan yaron ba duk wani haƙƙi na ɗa bai hau kan shi a uban ba amma wanda yake ɗansa ne ya san kuma ɗansa ne aka haifa masa shi ta hanyar alfasha amma bai istilhaqin sa ba ya ce ɗansa ne to bai zama ɗa a wajen shari'a ba ko da a hakikatan ɗansa ne ya sani har a zuciyarsa cewa ɗansa ne bai yi istilhaqin sa ba to hukuncen uba ba zai hau kansa ba saboda haka ba shi da wata alaƙa tsakanin su da ƴan uwansa da dukkan sauran amma idan yayi istilhaqin sa yace wannan ɗa nawa ne duk da ba a haifa mun shi cikin aure ba yayi da dan sa ne to duk hukunce hukuncen uba da da sun tabbata a cikin wannan hali. Na'am.
Alaikum salam.
Na'am. Ban ji ba. Eh. Wannan akwai tafsil ba haka mutlakan ake wannan ba yayi tafiya wata nawa wata takwas sai dawo sai darar da iyalinsa da ciki wata nawa wato idan akwai mudda wato akwai mudda da shari'a ta sa wanda akwai mudda da shari'a ta sa wanda idan mutum yayi istibra'in matarsa bi ma'ana bai sadu da ita ba bi ma'ana bai sadu da ita ba har ta zo da ciki kuma cikin nan ya zamanto ya aƙalla muddar haila a muddar ciki shine a wato wata shida a wata shida ba kwana a hamlu wa fisaluhu 30 shahra a wata wato wata shida ba kwana biyar wata shida ba kwana biyar idan ta zo da ciki wanda yake ya aƙallan muddar haila to wannan zai kore za a bashi damar li'ani amma idan bata zo da ciki da abinda yake cikin bai zamanto li aqallu muddatil haid ba haid ba da muddatil muddar ciki kamar bayan wata biyu yayi tafiya sai ya dawo ya same ta da ciki wata biyu ciki wata uku ciki wata hudu to wannan ba zai ce zai ne ani wajen ta yiwu ya zamanto cewar ya riga ya tafi ya batta da ciki saboda haka amma ya je bayan wata takwas ya dawo da ya dawo sai ya same ta da ciki cikin wata nawa ne shi ya kamata a duba idan ya zamanto ƙasa da wata shida ne in ya zamanto ƙasa da wata shida ne to wannan ba zai zamanto yana da damar yin li'ani ba
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكوي دون أوام على جوسين لوا من دفاتي بيو دسكوشي أولنا مجلسي منع تاردشي يا يحد أري yau sati biyu ya rasu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya sada shi da manzilar masu shahada a tafarkinsa akwai marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya Malam Abdul Wahab da ya tafi neman magani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi dacewa da waraka Allah ya inganta masa lafiya Allah ya ba shi tsawon rai mai albarka akwai mahaifiyar mu Allah ka ba ta lafiya akwai wata mata wadda akwai wata mata wadda ake tai mata akwai wata mata dai wadda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta tsari da kariya
amin
Allah ya kare ta daga da tsarrinsa
amin
Allah ya kare ta daga sharrin masharranta
amin
akwai wanda aka rage masa akwai wanda matarsa za ta wato tana kan gab da haihuwa muna roƙon Allah ya sa ta haihu lafiya
amin
akwai waɗanda kuma suke neman addu'o'i daban-daban muna roƙon Allah madaukakin sarki ka biya mu kowa bukatunsa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa ant Allahumma adkhilna fi rahmatin minka wa fadlin wa hdina ilayka siratan mustaqima subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين